الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yahudu godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwarmu da saduwarmu a wannan kuwa ta kara-kara a munasabar daurin aure wanda za a gabatar da shi a gobe muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci ma'auratan ya ba su zaman lafiya da zuriya tayyiba insha Allah a gurguje abinda zan tunatar da kaina da sauran uwana musulmi a wannan munasaba shine akan al-umuru allati tuhinu al-istidadi lil-akhirah al-amran da zasu taimaka mana wajen yin shiri da tanani da kimsi domin lahirar mu wasu ababe ne wanda zamu yi ruku da su domin su taimaka mana wajen yin uzuri domin fuskantar lahira wanda kowa ya sani babu makawa wata rana za a zo mu dukan mana kowa za a zo babu shi ya goma zuwa ga Allah to wani irin shiri da kimsi ya kamata mu yi domin ganin mun ribatu da kuma samun rabo da dace da tsira a wannan lokaci da za mu goma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ai mu sani akwai al'amura masu yawa wanda za su taimaka mana wajen yin shiri da kimsi domin fuskantar lahirarmu daga cikin su mafi girma shine al-iksaru min zikril mauti wal isti'dad li liqa'i llahi ta'ala shine mu zamanto muna yawanta ambatan mutuwa da kuma shiri da kimsi domin haduwa ga ubangijin mu Allah madaukakin sarki saboda yanbaghi lil muslim an yaksura min zikril mauti wajibi ne ba wai abin da ya dace bane ba wajibi ne ga musulmi ya zamanto yana yawaita tunan mutuwa wa yubadira bil a'mali saliha kuma ya rinka gaggawa wajen aikata ayyuka na gari qabla an ya'tiyahul mautu baghtatan kafin mutuwa ta zo mata ma'ana kafin mutuwa ta zo masa kwatsam ba zato ba tsammani bayandamu hina la yanfa'un nadam a lokacin kuma zai nadama a lokacin da nadama ba ta amfani kamar da Allah yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim farzaqun ila yawmi ba'sun idan mutum mutuwa ta zo masa kuma bai ba ayyuka na gari zai ce qala rabbi irji'un Allah a maida ni duniya me yasa za a maida shi duniya yace la'alli a'malu salihan domin yi aiki na gari fi ma taraktu cikin abin da ne sakake ban yi ba kafin in mutu amma za ce bi kalla a'a wannan abin da gari ma ba zai samu ba innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sun yana wannan kalma ce ko kake fadi kaga wannan Allah ya ambata a cikin suratul mu'minun aya ta goma ya tare aya ta dari a wani waje kuma Allah ya ce mi walau ruddu la adu limanu wa adu wa innahum lakazibun a cikin suratul an'am kenan aya ta 22 Allah ya ce da za a maida su duniya da suke nema a maida su domin su aiki na gari Allah ya ce ba za su yi ba saboda ƙarya suke kenan a yanzu ne muke da dama aikata ayyuka na gari kan mu kuskure mu zamanto ban mu aiki na gari sai mun mutu mu rinka cewa a maido mu duniya kenan yanzu ne muke da dama har yanzu indai kana da rai kana da dama ka gyara da ubangijinka abubuwa da kake ni na laifuffuka da kurakurai ka tuba ka yi nadama ka dau alwashi ba za ka sake yin su ba to insha Allah in ka kyautata ka tubanka Allah zai amsa da haka kenan da yan uwa zamanto muna yawaita na mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Hurairah yake cewa absiru zikra hazimil lazzat ku yawaita tana mai yanke jin dadi ita ce yani al-maut ita ce mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ma dhakarahu abdun qattun wa huwa fi dhiqin illa wasa'ahu alayhi yace saboda babu wani bawa da zai tana da mutuwa kuma yana cikin halin kunci da matsi da wahala ba ce an yalwata masa ma'ana in ka tana kana cikin halin kunci da matsi da talauci ya katina zaka mutu to wannan sai sanya maka ya ga gatinan ai rayuwar ta duniya ba haka za a dogo ba abinda Allah yake wajen sa na falala da rahama da kuma alkhairai da albarkatu da ya tana dawo bayin sa masu masa da'a da yi masa biyayya a ranar tashin aljama ya fi duk wannan kenan in katina irin girman falalar Allah da rahamarsa to duk irin kunci da talocin da kake ciki kuma katina cewa daga ka mutu wannan kuncin ya kare sai kaga abin ya zama da sauki hakanan maza da sallallahu alaihi wasallam ce wala zakarahu wa huwa fi sa'atin illa dayyaqahu alayhi kuma babu mutumin da zai tuna da mutuwa a lokacin kana cikin yalwa da jin dadi da lafiya to ba ce ka samu kunci saboda ni duk wannan jin dadi da yalwa da arzikin to zaka mutu ka bar shi a nan duniya kenan kaga kenan duk wani abin jin dadi a duniya kararre ne anan zaka mutu ka bar shi kaga duniyar ta ma kunci da haka kenan ƴan uwa musamanto masu yawa ta tuna mutuwa me yasa ake so mu yin garewa ta tuna mutuwa saboda tuna mutuwa ne zai sa mu gyara tsakaninmu da Allah ya ka tsaya kama kanka rasbana ka tsaya kaga wai kai da Allah a wannan rayuwar bi kake yi ayyukan alkhairi kake ko ayyukan shari kake yi in ayyukan alkhairi kake sai kai kokari ka ci gaba da yin su kuma ka roki Allah ya sa ka dore akan haka in aikin shari kake da sako kuma to sai kai kokarin nisantar wannan aikin sako me yasa dukkan mutuwa ta zo ta cin maka kana cikin aikata sako shi kuma idan mutum mutuwa ta cin masa yana aikata sako kaga an samu mummunan ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yace wata rana kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata rana ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi dan Umar yake bada labari yace faja'ahu rajulun minal ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yazo masa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai yi wa manzo Allah tsira da amince Allah ya tabbata gare shi sallama summa qala ya rasulullah sannan wannan mutum yace ya ma'aikin Allah ayyul mu'minina afdal wai a cikin mu'minai su wane ne suka fi falala suka fi alkhairi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ahsanuhum khuluqan wa inda suka fi kyawa wanda bai guda halayya a cikin mu'minai to su ne wanda suka fi kowa falala da alkhairi a wajen Allah qala sai wannan mutum ya kara tambaya yace to fa ayyul mu'minina aqyas to su ma a cikin mu'minan wane ne ya fi hankali aqyas bi ma'ana aqal wanda ya fi hankali qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me aksaruhum lil maut zikra wa inda suka fi yawaita tana mutuwa a cikin mu'minai to wannan su ne wanda suka fi hankali yace kuma wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan kuma wa inda suka fi kyautata tanani da guzuri na bayan mutuwa to ulaikal aqyas manzo Allah ce to wa'annan su ne wanda suka fi kowa hankali ma'ana ne ga cikin alamar hankali a ganka kana tana mutuwa kuma a ganka kana yin ayyukan da za su amfane ka a lahira a ganka baka wasa da sallolin farillai guda biyar a cikin jami'i a ganka baka wasa da abin da ya shafi biyayyar uwaye baka wasa da abin da ya shafi zumunta baka wasa da faɗin gaskiya roƙon amana baka wasa da cika alƙawari baka wasa da duk wasu ayyuka na gari saboda wannan ayyuka na garin ka san su ne za su amfani ka ranar tashin aljama to manzo Allah ya ce wanda ya kowa hankali wanda ya fi yawan da mutuwa kuma ya ce aikata ayyukan da za su amfani shi a lahira wannan shi ne wanda ya fi kowa hankali a cikin mutane da haka yan uwa sai mu kokari mu zamanto cikin wanda suka fi kowa hankali ta hanyar da za mu rinka yawaita tana mutuwa kuma wannan yawaita tana mutuwa ya sa mu zamanto masu yawaita ayyukan alkhairi da karanta ayyukan shari ƴan uwa kowa ya sani mu a matsayinmu na musulmai baka bukata sai an jayo ma aya zaka mutu saboda kowa ya sani musamman a wannan lokaci yadda mutuwa ta yawaita in a gidanku ba yi ba a makotanku a yi in a makotanku ba yi ba a unguwanku za a yi zai wahala kaga a unguwanku a cikin sati ba a samu wani yaro su ba kuma zai wahala in zaka je morgue ko zaka je nan makwantai na nasara iri da zaka wuni zaka ga zai wuya ba a kawo wani aka zo aka binne shi ba da haka ita mutuwa abu ne wanda Allah ya kaddara ga kowa Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce dukkan rai za ta daddare mutuwa kuma kaga wannan kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya maimaita shi a Qur'ani har a gurare guda uku na farko a cikin surat Ali Imran aya ta 185 yace kullu nafsin za'iqatul maut yace faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata yace faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur
kowace rai Allah ce za ta dandana mutuwa kuma yace duk wanda aka nisanta shi daga shiga wuta kuma aka sanya shi aljanna hakika ya rabota kuma Allah ce wal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace mafaci rayuwar rudu wanda take rudan mutane ta sa su manje Allah su shagalta da botar Allah da yin ayyuka na gari su dukufa akan neman duniya duk da neman duniya ba laifi bane ba amma ka fifita shi akan lahiraka to wannan abun zargi ne a wani waje kuma Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون cikin suratul anbiya ayat 35 kowa tare Allah ce zata dandana mutuwa kuma Allah ce muna jarabta ku da alkhairi da sharri kuma zuwa gare mu za mu dogo na uku sai daga shi a cikin suratul ankabut ayat 57 Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un to kaga Allah a kurare diyawa ya ce kowa tare zata dandana mutuwa to tunda mun san zamu mutu to me rage mana shine ko me shiri da kimsi da tanani na riskar wannan mutuwa shine ta hanyar aikata ayyuka na gari da nisanta ayyuka wanda suke Allah ya haramta mana kuma ƴan uwa mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka rawaito hadisi daga Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi Allah ya dagare shi kada yake cewa ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan sahabi yake cewa Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ya Muhammad yace ya Muhammad ishma shi ida karayi yadda ka so fa innaka mayyitu lalle kai mai mutuwa ne ma'ana kai rayuwar kai da kake so amma ka sani wa daga ƙarshe zaka mutu yace wa ahabib man shi'ita fa innaka mufariqu yace ka so duk wanda kake so to ka sani wa tabbas zaka rabu da shi duk wanda kake so a nan duniya ko ka so ko baka so zaka rabu da shi kana san mahaifinka wata ran zaka rabu da shi mahaifinka wata ran zaka rabu da ita matarka wata ran zaka rabu da ita danka wata ran zaka rabu da shi ƴan uwanka wata ran zaka rabu da su abokanka wata ran zaka rabu da su makoci duk wani wanda ka sani a duniya wanda kake so to ka sani wata ran zaka rabu da shi haka ne yace wa amal ma shi ita ka aikata duk abin da kake so fa innaka majziyun bihi yace da sakan ta maka ne akan abin da ka aikata Allah ce man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda aikata kyakkyawan aiki kansa yema wanda ya muna nama haka kansa yema in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaatum falaha in ku kyautata kan ku kyautata ma in ku muna na kan ku muna nama man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab daga duk wanda aiki mai kyau kan shi ma daga kaga da kake ayyuka masu kyau kake yi sallah sada zumunta ne wadin gaskiya kanka kake ma ba ko ba kake ma ba haka in ka muna nama kanka kama in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran fa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu daga ya kamata ma kan raskwana da hisabi ka san duk abu mai kyau in kai to kai za a saka dama da kyakkyawan sakamako kuma duk mummunan abu in kai to kai ne za a saka dama da mummunan sakamako daga kenan yana da kyau mu sani wani mawaki yana cewa al-mautu babun kullu nasi dakhilu mutuwa wata kowa ce da dukkan mutane za su shige ta yace falaita shi'iri ba'dal babi maddaru yace kai cona bayan wannan kofa ta mutuwa wani gida ne zai zama tusa sakamako na yace ad-daru jannatu khuldin in amiltu bima yurdil ila yace gidan da kodi zaman to aljanna madawamiya idan nayi aiki da abin da zan samu yarda Allah yace wa in farattu annar idan nayi sakaki kuma to wuta ce za ta zaman to makoma da haka ƴan uwa mu sani cewa mutuwa babu makawa sai a gida da haka shiri ne zamu mata to daga cikin abin da zai taimaka mana wajen fuskantar lahira to mun ga wata tana mutuwa tana wannan zai sa mu karanta aikata sabo kuma mu duba wajen aikata aiki na gani abu na gaba akwai zikirul kabri tana kabari kwance kabari ƴan uwa kullum muna zuwa makantai muna bindi ƴan uwan mu a irami a sanya su abin da kuma damu to amma kai tunani ya wannan kwance za ta kasance an rike ko ina babu wata kofa babu wata taga babu shimfiɗa babu komi an rike mutum ya zai kasance a ciki shi kanshi wannan tashin hankali ne da babban kalubale a rayuwar mu inda muna tunani kenan mu zamanto a ce yau mun je mun gunde wani dan uwan mu ko wata irwan mu in ka dawo gida ko ka koma kasuwa ka zauna kai nazari kaga wannan ba Allah da muka ji muka binne yanzu wani hali yake ciki ya yake kuma kai ma watan wata rana wa yadda aka dauko wani ko wata aka je aka binne tare da kai wallahi wata ranga ka za dauko a kawo a banki ai mun sha gani ƴan uwa akwai ɗan uwa diya da muka je muka binne ɗan uwan mu da su wani zaka kuma hira da shi wa kun je kun binne wannan uwan kuma yaka ku ba shi ne aka dauko wata rana wani ne za ta ko to yadda abu yake jujjuya wata ran kanka zai ko to kaza ka yi tunani wai wannan kabarin me ka tana dan masa wani ya zai yi shekara duk a cikin kabari wata irin rayuwa yake yi to da haka ɗan uwa mu ringa tuna bancin kabari an rawaito hadisi daga Usman Allah kara masa yarda hani maula Usman Allah kara masa yarda yake cewa kana Usman Usman ya kasance iza waqafa ala qabrin baka Usman bin Affan wa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na uku wanda ya samu albashir din aljanna bila adadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana cikin al-asharatu al-mubashshirun bil janna mutum goma da aka masa albashir da aljanna yana daga cikin mutanen da manzon Allah ya ce wa zai siya bi'ir Roma wata rijiya ce a garin Madina wanda wani Yahudi tashi ce yana azurtar da musulmi da wannan rijiya manzon Allah ya ce duk wanda ya siya ta yana da aljanna Usmani ne ya siya ta haka kuma Usmani shine lokacin da za a je gazuwa ta Tabuka ya zo kawo gudunmuwa wanda manzon Allah ya ce ma darra Usmana ma fa'ala ba da yau daga yau Usman ba abin da zai tutar da shi saboda ya bada gudunmuwa mai karfi amma kaji ba za ka ji Usman wa wanda yake da albashir da aljanna aka ce idan ya tsaya akan ban kabari baka sai ya kuka hatta ya kulla lihiyatu har sai ya ji karge musa faqila lahu sai aka ce ma Usman tuzkaru aljannatu wan naru fala tabki aka ce za a ambaci aljanna ko a ambaci wuta baka yin kuka amma wa tabki min hadha amma idan ka zo kabari sai ka dinga yin kuka faqala sai ya ce ai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle annabi sira da amince Allah ya tabbata a gare shi ya ce innal qabra awwalu manazilil akhirah lalle kabari shine farkon masauki na lahira yace fa inna jaminuhu bama ba'dahu aisaru minhu duk wanda ya tsira daga azaban kabari to abin da zai biyo baya yafi sauki wa in lam yanju minhu duk wanda bai tsira ba daga azaban kabari to bama ba'dahu ashaddu minhu to abin da zai biyo bayan shi na azaba yafi sanani kuma yace qala wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ra'aytu manzaran qattun illa wal qabru afzahu minhu manzo Allah ya ce ban taba ganin wani abun kallo ba face kabari yafi shi muni da firgici da razanin gani to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya tsira daga azaban kabari to shikenan ya tsira daga duk wata azaba amma in baka tsira ba daga azaban kabari to abin da zai biyo bayan shafi wannan tsanani da haka kenan ƴan uwa mu zamanto muna tana kwance kabari ko dai kwance kabari ta zamanto maka raudatun min riyadil janna ko kuma hufratan min hufarin niran ko ta zamanto ma dausayi ne daga cikin dausayin aljanna a ni'imtaka ka samu jin daɗi ko kuma ya zamanto wani rami ne daga cikin ramin mutum tunda manzo Allah ya wadi mana akwai tambayoyi da ake ma mutum a kabari in ka amsa su ka tsira in baka amsa su ba to mutum ya tafi ya asara abu na uku a gurguje daga cikin abubuwan da za su taimaka mana wajen fuskantar lahira shine kasrul amali gajarta dogon buri yana daga cikin abin da yake halakar da mu dogon buri kaga mutum yana da dogon burin tara wani abu ne na kadara na duniya mallakar wani abu ne kaga mutum yana kalkil da lissafin ya mallaki kaza gidaje kaza mota kaza ya mallaki kuɗi kaza to wanda ya mantar da shi ne gina lahirarsa ya yi kare kullum lissafin shi da kalkil ɗin shi daga sai ya har zuwa dare ya zai samu duniya amma lahira ya mance da ita kuma ya mance ta wannan duniya ba matabbata bace ba lahira ita ce matabbata kuma dawamiya kenan gajarta buri yana taimaka ma wajen mi shiri da kimtsi domin lahira muga Allah subhanahu wataala a cikin suratul hijr da ya bamu labarin kafirai yace alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anun mubin yace rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin kafirai za su yi buri a ranar tashin kiyama ina ma a ce da sun zama to musulmai me yasa za su yi wannan burin saboda za su ga duk wanda ya kasance musulmi ne to duk laifin da inda akwai imani a tattare da shi daidai da kwai zarra za a cire shi daga wannan wuta gaba ki da shi yasa shi musulmi duk irin laifi da zai inda ba shirka bane ba to wata rana Allah zai huta ka daga wuta to in suka ga duk masu sabo daga cikin mumunai an huta su daga wuta sai su tambaya wani da muna tare da shi a wuta mun ga an huta shi wani to yanzu ya rage ma duk wani musulmi an huta shi daga wuta sai su tambaya me ya faru ya ce ai musulmai ne sun imani da Allah sun imani da manzon Allah ba su zama to masu shirka ba sai su ce to rubama kai can mu ina ma a ce mu da mu zama to musulmai to amma me ya halaka da su ya Allah ce zaruhum barsu ya akulu siti wa yatamattau sujida dan su Allah ce fa sawfa ya'lamu da sanin za su sani to yanzu irin wannan rayuwar da kafirai suke yi wanda ta cancanta musu shiga wuta wasu musulmi haka suke saka wani ba akwai shi kawai shi dai ya ci ya sha ya ji dadin shi kawai shi ne kadai amma bai tunanin lahira bai tunanin wai me zai tarar ranar tashi alkiyama kago me yake kawo wannan dogon buri da aka yi uwa mu zamanto masu gajarta buri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi maikibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ka fada da ya rike ka fada da shi Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah ya dawo ka fada shi ya rike ka fada shi me yace mai sai yace mai kun fi dunya ka annaka garibun yace ya kai Abdullahi dan Umar ka zamanto a duniya kaman mi bako au amir sabilin ko matafi yanzu dan Allah jama'a duk wanda yake halin bulaguro yaje wani gari ba kwanta zai shaddake a garin ai kaga kawai zai abin da ya kawo shi ne a garin ko ya guce ba zai sake jiki ba a wannan gari ba haka wanda yake matafi in yazo gari bai sake jiki zai dan abin da ya kawo shi ne irin kuna bulaguro kuka dan iskar a gari zaka yi ɗan bukatun ka ne kawai ka guce to haka manzo Allah ya ce marke duniya kan marke ta wani gida ne madawwami na tabbata a kamar da dan bulaguro in yaje gari zai dan yi wasu uzurrukan shi ko ya huce to haka ake so mu ma a duniya mu rike ta shi yasa manzo shi Abdullahi dan Umar da manzo Allah ya wade mai haka yace to za a amsaita fala tantazibi saba su ake a rayuwar mu idan ka waye gari ka kasare idan ka mare ta ka kasare za ka waye gari yanzu misali muna cikin marice ne to su ake ka kasare za ka gobe kana iya mutuwa to in dai ka ringa kaddara haka to zai sa ka ringa ma kanka hisabi kaga to yanzu wata kila bana ga gobe ba yanzu na yi sallar isha'i ma mina aikata mi a yau mai kyau ko mara kyau mara kyau roki Allah gafara to in kana ma kanka wannan in ka waye gari kanka sare zaka kai marice in ka kai marice kanka sare zaka kai gobe kuma yace wa khuz min sihatika limaradika kariki rashin lahiyarka kariki lahiyarka a matsayin rashin lahiya ma'ana kanka ganka kana da lahiya wata za ta iya juya ka zaman to mara lafiya saboda lafiya wata dawama haka yace wa min hayatika limautika kuma kariki rayuwarka a matsayin mutuwa daga ke ne yan uwa mu zamanto masu gajin da buri kuma zamanto masu dogon buri to in muna haka zai sa mu ringa ma kanmu rasuwa da hisabi akan ayyukan mu abinda muke marasa kyau mu yi kokarin tuba da gare su abinda muke masu kyau mu roki Allah ya karba mana kuma roki Allah ya dawo mu da mu ya sa mu dore akan wannan har zuwa madalishi fatan dai abinda na faɗa Allah ya sa mu tare da Allah kuma su dubu da daddaba harshe Allah ya fito assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد حوار على الإيمان على عزاك الرقيب والأموال